Jamaa, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum.
Muryar shugaban kasar Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo kenan inda ya fara jawabinsa da sallama da taya al'ummar musulmai a duniya murnar babban sallah na layya.
Troubled waters of the current economic
disaster. Shugaban Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashe kuɗi na ministoci da hukumomi kashi 30 cikin 100 sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya naɗa ciki har da shi da kansa da kaso 30 cikin 100 da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso 50 cikin 100 ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a
kasar.
Shugaban yayi wannan jawabi ne daga filin taron babban sallar Eid wanda aka gudanar daga Independence Square a nan birnin Accra. Shugaban limamin kasar Ghana Dr. Usmanu Nuhu Sharubutu ne ya jagoranci sallar babba inda a cikin hutubarsa ya nuna dalilan yin babban sallar layya da kuma sadaukar da dabbobi da kuma yadda hakan ya nuna yadda ake yi wa iyaye biyayya. Kakakin shugaban limamin Ghana Sheikh Ahmiyawu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limamin Ghana.
Sakon National Chief Imam cikin na wannan babban sallar da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin sallar mu na babban sallah kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihi shi babban annabillahi annabi sayyidina Ibrahim ainihin abinda muke yi na layya ma'anarsa shine ina kumawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anarsa shine mutum ya zama ya mika wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba darasin da kaji shine mutum ya tsaya ya tsaram ko ya jarabtar Allah ya zo masa ya zama yana tsaye ina tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta ba yi ya fidda shi kan imaninsa. Na biyu yace mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu saboda sayyidina Isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi. Na uku mun nuna soyayya ga rai mu kiyaye kin nan ran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa ran banza bane. To wannan tarihin nan ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa ne jinin mutum kuma abin kiyayewa ne. Yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi amma mu duka fa mu roki Allah, Allah shi kansa ya kawo mana sauki.
Duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wanda duk da hakan ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya. A bana jama'a sun nuna jin dadi da kuma godewa Allah.
Sunana Musa Yahaya yan zargin zabar mawan na kasa baki daya ko ya yake ne shekara ya zagaye da mutum kai munna muna Allah ya nuna mana ranar yau don akwai wanda ba su ganshi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su yasa ni sallah ko da mun gode ma Allah, Allah ya sa mu cikin jama'a alhamdulillah. Allah za mu dace, Allah sa muna cikin masu dadin kai.
Ranar isaka mun gode ma Allah da covid din da kowa ke tsoro yanzu ya kai karshen shi da aka yana control covid Allah ta kafin sabon shekara dai komai ya kare mu duka kowa ya fito ya munna domin shekara ya kai shekai munna don ba kowa ya samu wanga shekara ba. To Allah ya sa kafin shekara da ke zuwa mu fiyaka.
Sunana Alhaji Abdulaziz Sulaiman kuma muna majaman duka barka da sallah. Allah da yake mu shekara ga ya gwada muna samun shekara Allah ya fi muna kurakuran mu Allah ya kiyam da kiyawa.
Hawa Abdulkarim Yanfaniya muryar Amurka daga Accra Ghana.